Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul 'izziyyah lil jama'atil azhariyah a wannan rana ta alhamis sha uku ga watan safar hijira 1447 da shine darasi na 14 to mun tsaya cikin shafi na 24 inda malai yake muna bayani akan alwala to ya shiga bayani akan mustahabbai ina jin ba mu kammala su ba kaman mun tsaya wato ga nabiyar bayani akan asawaki to zamu tashi as-sadisatu wato mustahabbi ko fadila ta shida daga cikin mustahabba alwala an gaurin ko an yatawadda fi makanin tahirin shine idan zai yi alwalan nan an so yayi ta a wuri wanda yake mai tsalki wato kariye yi alwala wurin da yake akwai najasa duk da in yayi alwalat ko da wurin yana da najasa alwalat ta yi to amma dai an karhanta haka ba so ba abinda aka so shine ya samu wuri mai kyau mai tsafta sai yayi alwala ana to wannan shine amma ba wai sharadi bane ana magana ne akan mustahabbanci as-sabi'atu mustahabbi na bakwai shine an yakuna al-ina'u 'an yaminihi wato kwanon da yake alwala da shi to an so ya ajiye shi gefen hannunsa na dama amma in kana maftuhan idan ƙwarya ko kwanon abu bakin sa abu ɗe yake ba a rufe ba an gane to an so ya ajiye shi a bangaren me daman sa yawa saboda ya samu sauki wajen tanawulin ruwa da hannunsa na dama tunda abu ɗe yake to kaga cewa in kana maftuhan sai ya zama mafhumu shart a nan kenan in ya zama a rufe to kuma ba a so ya ajiye shi a bangaren hannunsa na dama ba saboda haka in a rufe yake to za ka ajiye shi a bangaren hannun hagu saboda ka dinga karkatowa da hannun hagu kana zubawa ga hannun dama shi kuma ya fi sauki as-saminatu mustahabbi na takwas an yuqaddima ghaslal mayamini alal mayasiri haka an so ya gabatar da wanke wato gabar dama ko gaban sa na dama kamin na hagu to wannan ana magana akan hannaye da ƙawawu an gane wannan mustahabbancin akan su yake shiga amma sauran gabobi to ba haka bane saboda haka tunda kana da hannun dama kana da na hagu to in ka zo sai ka fara wanke mi na dama ko yawwa to haka ita ma kafa ka fara wanke ta dama sannan kaga sabanin fuska sabanin kai sabanin kunnuwa wannan ba na dama ba na hagu a ka'ida babu kunnan dama babu na hagu duk mustawa su daya ce saboda haka in zaka shafi kunnuwa gaba ɗaya zaka shafe su ba zaka fara shafan ɗayan sannan yawwa karka doka to ai tunda wannan yana daidai da gefen dama shi a kunnan dama wannan shi an nahu ba haka bane wannan hukunci ya takaita su laraba sun ba wannan abun ga iya hannuwa da kawawa an gani yawwa amma da kai da fuska to wannan duka gaba ɗaya ake gaba ɗaya ake duk da an so kowace gaba ka fara abin nan dinta daga farkonta kuma wanda shi ma wannan hukunci ne da daban kamar shi kansa hannun dama din da ake magana ko na hagu to in ka zo wanke shi ka fara da farkon sa shine saman yatsu shine farkon hannu an gane yawa nan guyo hannu ita a ƙarshe ba na a farko na a ƙarshe haka ita ma kafa saman yatsun kafafu shine farko daga nan zaka fara wankewa sai kai baya na fatar an gane yawa to shi kuma kai za a fadi yanda zaka yi ita ma fuska an yi bayani an fadi farkonta an fadi karshenta saboda haka daga farkonta zaka fara wankewa amma dai almuhimmin nan yana magana akan gabar da yake tana da dama tana da hagu to wanda ya shafi iya kafafu da hannuwa ita fuska ko kunnuwa ko kai ba su da dama ba su da hagu Laraba ba su wannan tamizin ba sai ce at-tasi'atu mushabbi na tara an yabda'a bi muqaddamir ra's to ya fara da farkon magabacin kai shine nan saman goshi to daga nan zai fara shafa sai yayi baya mushabbi ne amma da zai fara daga can baya kuma yayo kuma shafan yayi alwalarsa ta yi lafiya lo ba matsala dama mushabbi ne ba sharadi ba al-ashiratu na goma an yurattibal masnuna ma'al masnuni ya jeranta wanda yake abinda aka sunnanta tare da wanda aka sunnanta yawwa ma'ana can da aka yi magana akan kurkurar baki shakarwa da fyacewa to ya biyo da su haka a jeriyar da an ka fade su ya fara kurkure baki sannan ya shaka sannan ya fyace amma da zai fara shakawan kuma daga baya kurkure baki kuma alwalar ta yi babu matsala ba sai ya sake ba illa dai yayi khilaful aula ba haka an ka so ba kalmad madati wal istishaq su ne muka ambata al hadiyata asharata na 11 an yukarrir al magsula thalathan ya maimaita wankin gaba abinda ake wankewa sau uku duk abinda ake wankewa a alwala to an so ya wanke shi sau uku ta haka mafuska hannuwa kafafu su yake magana anan saboda su ake wankewa to an so kowanne ya wanke su sau uku ma'ana ya ɗibi ruwa ya wanke ya sake ɗebo su na biyu ya wanke ya sake ɗebo su na uku ya wanke wannan su maliki a wurinsu shi ne wanki uku amma in ya zan kamfatawa ɗaya ne to ko sau goma ya wanke matsayin ɗaya yake a wurinsu tunda ɗiban ruwan ɗaya ne yawwa na'am na'am uku kenan su tafunan hannaye gaba ɗaya ake wanke su sai dai in zara'i zaka wanke amma su tafukan hannaye ai su a wurin su duk da wasu sun ce kuma zaka iya wanke su daban-daban to in ka rarrabe su ko ne zaka diba mai ruwan sa sau uku kenan amma dai su sun ce dama ba wajibi bane wanke saboda haka kamfatawa ɗaya ta isa ta wadatar to sai ce bi khilafil mamsuhi sabanin wanda ake shafa wa huwa ra'su shine kai wal uzdani da kunnuwa fa innahu la yustahabbu takraru mashihi to da kai da kunnuwa wannan ba mushabbi ne ka maimaita shafan su ba ma'ana ka shafa kuma ka sake ɗebo wasu ruwa wannan shi an ka hana amma in ɗiban ruwan ɗaya ne zaka iya shafa kuma ka ƙara shafa kuma ka ƙara shafa duk a wurin su wannan shafa ɗaya ne tunda ɗiban ruwan ɗaya ne an fahimci wannan tambihun ga wata faɗakarwa az-ziyadatu 'ala ath-thalathati wuce uku ɗin can da aka ce an so domin na farkon shi ne farilla da na biyun da na uku duka mushabbi a wurin mafi yawan malamai duk da wasu na tafsiri su ce a annabiyin sunna na uku musahabi amma mafi yawan su malikiya sun tafi kan cewa da nabiyun da na uku duk musahabi duk matsayin su daya dan gani wannan fa ana maganar in wancan na wajibin ya game gaba an gani wankin da kai na farko ya wanku to sannan ake maganar na biyu da na uku musahabi ne amma in na farkon bai yi ba to wajibi ne na biyu in ma na biyun bai wadatar ba ma wajibi ne na uku kai ina fatar an gane saboda kamar baka yi bane in ma na uku din bai ba wajibi ne kai na hudu an gane ko to sai mala yace yin kari akan wanki uku ghairu mashru'atin ba a shar'anta wannan ba ka zo wanke fuska ka wanke ta sau hudu ko hannu ko kafa to wannan ba a shar'anta haka ba a ruwaita daga manzon Allah ba to waqtulifa an yi sabani shi wannan hanin hal tukrahu shin hanin na karhanci ne autum na uku ko hani ne na haramci to kaulani zan tuka ne guda biyu mashhura ne da sun ka shahara a mazhaba kowanne akwai wasu ce makaruhi ne wasu ce haramun ne saboda bid'a ne an gane abinda aka ruwaita daga manzon Allah uku to kai kuma da ka wuce uku ka kai bid'a ina fatar an gane ai shi yasa ma sun ka ce idan mutum yazo yana shakka akan wankin da yayi shin na biyu ne yayi ko na uku wa sun ka ce ba sai ya sake shafa ba ba sai ya sake wankin ba kawai dai ya wuce saboda yana iya yiwa na uku ne to in ya kara kaga ya zama na hudu kuma dama al-matlubu shine a game gabar tunda an riga an game ta babu bukatar me to nan suka ce babu waccan ka'ida ta al-bina'u al-yaqini ba ta aiki anan can da ake bayani akan sallah kana shakka raka'a biyu kai ko uku sai aka ce ka dauka biyu ne ko kana shakka biyu kai ko daya to ka dauka daya ne ka dauki mafi karanci to amma anan wajen alwala suka ce ba haka bane an gane suka ce kawai ya dauka kawai shikenan uku din ne ya wuce ba matsala ولا يستحب باصوبه اطاله الغره سويت غره شيني فسكا ita ake kira gurra ko hasken fuska a larabci shi ake kira gurra asali in ka kalli wasu daga cikin dawaki to za ka ga saman goshin su akwai fari to shi ake kira al-gurratu an gane ko yawwa to saka isti'arar sa ga fuskan mutun shi ma amma larabawa na dokin suke kira gurra ba da namiji ba to ba so a tsawaita ma'ana a wuce iyakan fuska ba wajen wankin fuska ta yadda zaka shigo har cikin kai ko ka shigo cikin wuya misali to ba so haka ba iya daidai inda an kai ma bayanin fuska tsawon ta da fadin ta to ka tsaya nan to menene italatul gurra sai ce wahiya ziyadatu alama wajaba gasluhu shine mutun ya wuce haddin inda ya wajaba ya wanki sai ce ai saboda neman lada bare ya wuce fuska ko in yazo wankin kafa shi ma bare ya wuce idanun sawu ya shiga kauro an gane suka ce wancan hadisin manistafa aminkum an yutila gurratahu bal yaf'al to suka ce ɗayan biyu ko dai hadisin bai kai ma al-Imam Malik ba wasu sun faɗi haka wasu kuma suka ce a'a ba haka bane ya san da hadisin sai dai shi wannan ziyada din ta mani sata'a minkum an yutila gurratahu bal yaf'al to ba lafazin annabi bane magana Abu Hurairah ce an gane shine da yazo karantar da almajiran sa hadisin an gane na wailun lil aqabi minan nari sai ya kara da wannan kuma yazo yana aikatawa aikace to suka ce magana sace kuma shi ma Abu Huraira an waito in zai irin wannan alwalat sai da in yazo wankin kafa sai ya kawo kaburo in yazo wankin hannu sai ya shiga nan kusan kafada to baya yin ta gaban mutane sai ya boye duk da ya ce to bai yin ta gaban mutane to shi yasa suka ce saboda haka ba za a aiki da wannan ba an gane ko wasu kuma suka ce a ko da mun dauka ya inganta ba wai ana nufin a wuce mahallin farilla ba ana nufin kyautata wankin da kuma dawwama da alwalashi kawai ake nufi kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata to wannan shine sai ce min alwajhi wal yadaini ma al mirfaqaini to wannan shine mahallin da ya wajaba a wanki iya fuska da tafuna hannaye tare da kuma mirfaqai ko guwayon hannaye guda biyu wala mashur raqabati ai wala yustahabbu adafini ba aso shafan wuya ba kar ka zo shafan kai sai ka hade da wuya sun ce shi ma wannan bid'a ne ba a ruwaice shi daga manzon Allah ba wala ba sababu laihi bi mashil a adwa'i bil mindili ba laifi in mutum ya alwallahi kammala ya samu wani kyalle sai ya dan goge fuskarsa ko kafafunsa wannan babu abu komai akai faslun ma laye ce haza faslun alistinja'u wajibun yin tsalki wajibi ne to alistinja'u wasu suka ce asalin kalmar daga annajwi ce minan najwi annajwi suka ce martafa' min al-ard duk abin da ya daukaku daga ƙasa kamar a ce wani tudu ko tsauni to shi ake kira da annajwi saboda su larabawa in mutum zai biya bukata ya yi gayyadi ko fitsari to yakan samu wani wuri mai tudu haka sai ya laɓe bayansa to shi yasa aka kira abin alistinja wasu kuma suka ce a minan najwai din ne ko annajwati amma abin da ake nufi wannan kazantan da gayyadin da fitsarin shi ake kira da annajwati wasu kuma suka ce alhadas hadasin to sai ya zama alistinja'u kenan an gane yawa shine neman kawar da hadasi ko neman kawar da kazanta ko kuma alistinja'u ya zama an gane yawa neman yin tsalki ta hanyar labewa bayan wani tudu ko wani tsauni to duka dai haka suka yi ta bayani to almuhimmi dai abinda ake nufi shine dai tsalki kawar da hadasi shine kawai alistinja to wajibin wajibi ne wannan wajibi ne bil ijma wa huwa ghaslu mawdi'il hadasi bil mai amma a wurin alfuqaha idan suka ce alistinja shine suna nufin wanke mahallin da najasa ta fita a istilahi na alfuqaha abinda suke kira da alistinja'u kenan bayan an gama fitsari shine sai a wanke al'aura bayan an gama gayyadi shine sai a wanke dubura to wannan shi ake kira da alistinja da ruwa an gane ko wayustanja kuma ana yin tsalki min kulli ma ya kharuju min al-makharajaini daga duk abin da yake fita daga mafita guda biyu shine mafitan bauli ko mafitan gayyadi mu'tadan wanda ga al'ada yana fita ba wanda ya fito ba bisa al'ada ba kamar jini ya fito wa mutum ga zakarinsa da sauransu to wannan kawai sai dai ya wanke babin tsafta an gani amma ba babin alistinja ba ko wasu tsutsotsi suka fito masa da makamantansu ko wasu ruwa sakamakon rashin lafiya to wannan duk ba wajibi ne ya wanke ba sai dai ya kawar saboda tsafta da sauransu sai ce sibar rihi banda iska shi iska ba a yi masa tsalki dan ya dan mutun ya alwala yayi rihi to sai dai ya saki alwala amma ba a ce sai ya saki tsalki wasifatuhu sifan yadda su malamai na malikiya suka zabi yadda za a yi wannan tsalkin shine an yabda'a ko bigasil yadihil yusra na farko bayan intisari yayi bayan fitsari ya gama fita to shine sai ya fara wanke hannunsa tafin hannunsa an gane yawa in ya wanke shi hannunsa na hagu qabla mulaqati hal azza kamin ya dora ta ya hada ta da mahallin najasa saboda haka kaida mutum yayi fitsari ko gaidi ya gama fita gaba ɗaya to sai ya fara wanke hannunsa ya sa ruwa ya wanke hannunsa to shi kuma hikimar haka saboda hannun ya jike ta yadda koda ya dora shi ga najasa to najasan ba zai tasiri ga fatan hannun nasa ba an gane saboda wannan sanyin summa bi ghasli mahalli al-bawl to bayan ya wanke hannun sai ya wanke mahallin da fitsari ya fita summa yantaqilu sannan ya ciranta ila mahalli al-ghaidi da mahallin da inda mahallin gaidi yake wa yasubbu al-ma'a yazuba ruwa ala yadihi ga hannunsa gasilan bihal mahalla yana mai wanke wannan bagirin na najasa din wa yastarihi kuma an so ya ainihin buda duburarsa kalilan kadan lokacin da yazo kashi yana fita to an so ya dan buda duburar ta sa kada ya matse ta dan in ya matse ta sosai to shike sa kashin ba zai iya fita yadda ya kamata ba to koda ya wanke kashin sai ya zama kuma kashin yana nan a saman duburarsa sai bayu koda yayi sallah sallah ba ta yi ba saboda yana dauke da najasa shi yasa suka ce lokacin da yake fitar da kashin to ya dan buda duburarsa kadan kadan haka ba sosai ba dan in ya buda sosai kuma zai iya kamuwa da rashin lafiya wai jidul arka haka kuma zai kyautata goge wannan kashin ko fitsarin hatta yunqiyal mahall har sai ya tsalkake wannan mahallin summa bayan ya gama wannan ya gasilu ya dahu ya sake wanke hannunsa a ƙarshe ba'da zalika bayan wannan biturabi da turda wani hawihi ko abin da ya kama da shi kamar sabulu yana da sabulu to yasa ya wadatar ko wani abu dai mai kama da wannan walistibra'u to neman kubuta daga najasa wajibin wajibi ne shi fitsarin nan daga yadin nan da ake magana to ka nemi ka kubutar da su wajibi ne abinda ake nufi sai ce wa huwa istifragu ma fil makharajain min al adha shine fitar da duk abin da yake fita daga mafita guda biyu na najasa shi ake kira da al istifra ma'ana in mutum yazo zai yi fitsari to sai ya jira sai itsarin ya gama zuba gaba daya sai ya yi wancan wankin da anka yi magana in kashi ne shi ma sai ya jira sai kashin ya gama fita gaba daya sannan sai ya yi wancan wankin da aka yi magana ba wai fitsari na fita kuma kana abin nan to wannan sai ya zamo da najasa da ruwa kuma suna cakuduwa da hannunka kaga ba ai komai ba to shi yasa aka ce al-istibragu wajibi sai ka jira sai sun gama din wasifatuhu sifar yadda ake al-istifragu min al-bawl in fitsari ne an yaja ala zakarahu ya sanya zakarinsa baina usbu'aihi tsakanin yatsunsa guda biyu as-sababa manuni wal ibham da babban yatsa fayumirruhuma min aslihi sai ya shudar da yatsun guda biyu tun daga asalin zakarin nasa ila busurati har zuwa kan zakarin nasa shine busura wayan turuhu an gane sai ya dan wato ainihin wato matse shi ya dan dinga matsa shi haka shine annataru wa yafa'alu zalika salasa marratin sannan kuma yana aikata haka sau uku An gane? Salasa maratin so uku bi khifatin da sauki yawa fisalti wajen matsa wa natri da kakkaba. Wayan turu shine ya kakkabe shi. As-saltu shine matsan. An-naturu kuma shine kakkabawa. An gane? Yawa. To wannan su suka ce abinda zai yi kenan. Su a fahimta su iya abinda zai yi ya zama fitsarin ya gama fita gaba daya. Suka ce musamman in mutum na da yawan shekaru. An gane? To suka ce an so yayi haka. To shi zai taimake shi ya zama fitsarin ya fita gaba daya. Da sun dogara ga wani hadisi to amma malamai sun rauna na hadisin. To shi yasa wasu malamai suka ce su ba mustahabbi bane. As-saltu wan-natr. Saboda bai tabbata daga annabi ba. Hadisin da ake kawowa bai inganta ba. An gane ko? To al-muhimmu in mutum da lahiyar salau la haja ila an-natri was-salti. Babu buƙatar sai yayi as-saltu wan-natr. In lafiyar salau sai dai in yana da wata matsala misali sakamakon tsufa ko wani rashin lafiya to ya zan fi tsarin ba zai iya fita gaba ɗaya ba sai yayi wannan to kaga wannan wani hukunci ne da ba amma dai asalin abin da suka dogara gare shi bai tabbata ba su malaman malikiya da waɗanda suka ɗauki wannan kauli din cewa wayan turuhu zai dan ainihin kakkabe shi sannan kuma ya dan tatse shi wajiba yana wajaba ghasluz zakari wanki zakari kullihi gaba ɗayan sa li khurujil mazi saboda fitan mazi a gane ko idan mutum misali yayi alwala to alwala sai kuma yayi mazi to wajibi ne yanzu yaje sake wanki zakarin nasa a gane sai ya sake alwala shi mazi ya saba ma fitsari fitsari ba dole sai ya wanke zakari gaba daya ba tun daga farkon sa har ƙarshe amma shi mazi wajibi ne wa fi wujubin niyya to shin wajibi ne in yazo wanke zakarin saboda fitar mazi sai yayi niyya fi gaslihi wajen wanke shi kaulani ko zan tuka guda biyu amma zance mafi inganci ba wajibi bane ba wajibi bane an gane wannan ko ba wajibi bane to wannan shine to wannan duka kamin aje alwala kenan ake buƙatar ka gabatar da wannan sannan me amma kuma sun ce ba dole bane zaka iya alwala kuma kai wannan abin da anka ambata misali in kai fitsari ko kai kashi to sai ka je kai alwallarka in ka je kai alwala sai ka je ka sai ka wanke zakarin naka da duburar taka to suka ce ɗayan biyu ko dai ka samu kyalle mai duhu sai ka rufe hannunka da shi tunda a wurin su taba zakari yana walwala alwala to suka ce ka nemi kyalle kamar hankicin mai duhu haka sai ka daura hannunka na hagu sai ka je ka wanke zakarin naka alwalar tana nan an gane sai ka je kai ko kuma in ka zo ka yi amfani da ban hannu ba cikin hannu ba don a mazhaba shafan zakari da ban hannu bai walwala alwala to suka ce sai ka yi amfani da ban hannunka sai ka wanke duburar taka to su a wurin su gabatar da shi wannan tsalkin sannan ka je ka yi alwala ba wai sharadi ba ne an gane ko matuƙar dai fitsarin ya gama fita kashin shi ma ya gama fita ina fatar an gane to yayi zaka iya abin nan saboda haka wanda ko zai manta da sauransu to kaga ba buƙatan shi ma sai ya sake alwala kama wanda zai fitsari sai ya mance bai wanke ba ko ya kashi ya manta bai wanke ba amma kashin ya fita sai je aro Allah sai bayan ya gama aro Allah kami yayi sallah sai ya tuna to aro Allah sana nan lafiya lau sai je ya wanke zakarin nasa ya wanke dubaran tasa sai ya je sallah sa bisa ga waccan sifa da suka ambata ko dai ya samu kyalle mai duhu ko kuma ya sa ban hannu an gane yawa tafin hannu a wurin su shi kawai yake walwale aro Allah a leda ba ta yi tunda leda ba ta da in dai ba irin bakko bace bakko kuma kaga aiji ma za ta yi a bayar wannan leda da ake yi yanzu ba ta yi wannan in dai ba irin bakko wadda tana da karfi tana da duhu sosai ta yadda da za ka aza ta ga hannu ka zuba ruwan ba zai kai gare ga fatan ka ba to ita ake bukata sandun malamai sun yi wannan bayani na'am na socks in yana da duhu ba matsala yana yi abinda dai ake so a samu mai duhu mai kauri shi ma za a zo kansa dama shi al-istijmaru ay yaqumu maqamal mai saboda haka in kai istijmari zai shi za a shiga karatu to ba sai ka amfani da ruwa dama kana da zabi ko kai amfani da ruwa ko kai amfani da duwatsu kamar yadda dai za a yi bayani a karatu na gaba shi yasa ba mu kawo shi ba an gane ko yawa shi wancan muna maganan ne an gama fitsarin an yi kashin amma ba a wanke ba ba a istijmarin ba ba a sa ruwa ba a sa komai ba sai ya je kawai ya yi alwala to ya hukunci alwalar tasa to shi ne su sauran malamai da sauransu in kun ka duba shi akwai wani malami da ake kira al-fishi to yayi sharhi ga risala ana kiran sa da asharhul kabir yayi wannan bayani akwai su tahqiqul mabani na su al-manufi shi ma sharhi ne ga risala to duk sun kawo wannan magana akwai kuma sharhi takaitacce ko dan ta'aliki da wani da ake kira da asharnubi ya dan yi wani ta'aliqat haka ga ita al-muqaddimatul izziya to shi ma ya kawo wannan cewa in an gabatar da aro Allah kamin tsalki to ba matsala aro Allah nan kawai sai ayi tsalkin daga baya to Allah ya sa mu dace in mun dawo sai mu shiga faslun adabu qada'il haja subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله